mita 88.5 da lafiyan muryar zamani. Sunana Tijjana Damu daga gidan kaje NRC dake Bunkure a karamar hukumar Bunkure kenan, wanda al'umar wannan yanki suka wayi gari da ganin gawar wani matashi mai sana'ar babur mai kafa uku na daidaita sau da tsintar gawarsa an yi masa yankan rago. Ga dai tattaunawar mu da muka yi da wasu wanda suka wayi gari da ganin wannan al'amari a safiyar wannan rana ta ranar Laraba.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'u, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A daren jiya ne wayewar garin yau Laraba muka tsinci wata gawa da aka yi mata yankan rago a wani mai adadin sau a nan karamar hukumar Bunkure, yanda suke masa yankan rago amma dai ba samu nasarar daukan mashin din ba, amma sun masa yankan rago. Yanzu jami'an yan sanda na karamar hukumar Bunkure sun dauke sun tafi da shi mutuwares dake asibitin Murtala Muhammad.
Ba abin da zamu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin a yau safiyar yau muka tashi waye gari a karamar hukumar Bunkure, inna wasu bata gari suka samu suka yi wani mai adadin yankan rago, yadda jami'an yan sanda na karamar hukumar Bunkure suka fasi kasa goye ba suka zo suka dauke shi domin kai shi asibitin Murtala domin a duba domin bincike a ciki.
To bayan haka kuma mun tuntubi mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa domin jin ta bakin su, yace za su bincika lamarin. To da fatan Allah Ubangiji ya ji kan musulmai ya kuma shirye mu baki daya. Mita 88.5 da lafiyan muryar zamani, sunana Tijjana Damu, sai kun karaji na anan gaba.